الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وديا متالين يوا مدر إياكا تتبتغ أبنجي سبحانه وتعالى وندتكين يبدرسا مكهدو أولن ولي أولن يمتي نا لتنم 30 وطن جماد الآخرة bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam da shekara 1433 wanda daidai da 21 ga watan 5 a shekara ta 2012 da ake ce ma lissafin miladiya. Kuma a ci gaba da karatun mu na littafin a'lamu sunnah al-manshura na Sheikh Hafiz bin Ahmad al-Hakimi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Yau za mu tashi akan wata tambaya mai muhimmanci dangane da asalin wannan addini da daukar shari'a a kansa. Ina jin ita ce tambaya ta 96 ko? Ha? Da 7 ne? To, tsaye. Ina ce man huwa khatamun nabiyyin ne ko? Tsaye. Mun yi wannan? Yau, to, ai, ina a guri na 96 ne. طيب بسم الله
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: من هو خاتم النبيين؟ خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
نعم. قال
ما الدليل على ذلك؟ قال الله تعالى:
ما كان محمد
أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه سيكون بعدي كذابون 30 كلهم يدعي أنه نبي وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي. وفي الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعد. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث الدجال: وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي. وغير ذلك كثير.
Wannan tambaya kamar yadda malamin ya ambata mana, na ce mata tambaya ce mai muhimmanci, ko na ce mana kai tambaya ce mai muhimmanci saboda alaƙarta da masdarin shari'a da asalin shari'a a wannan addini ɗin. Cewa manzon mu sallallahu alaihi wasallam shi ne annabi na ƙarshe, kuma bayansa babu wani annabi. Shi yasa ya tambayar kasancewar wajibi ne kowa ya san haka, wajibi ne kuma kowa ya yarda da hakan. Gashi tambayar amsar ta kawai ita ce sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma aka yi ta da wannan sigar cewa wane ne khatamun nabiyyi. Duk wanda ya karanta alqur'ani ya san wane ne shi, cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma an maimaita wannan ko an sa shi a wannan littafi ne saboda ana koya mana asalin addini da manya-manyan abubuwan da in aka rasa su ana iya rasa addini, kuma komai yana tafiya dama da dalilinsa. Shi yasa yace man huwa khatamun nabiyyin, yace khatamun nabiyyin Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wannan iyakar take ne. Sannan sai yace mad dalilu ala zalik, menene dalili akan haka? Tambaya amsar sai yace qala Allahu ta'ala: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. wannan aya daga cikin suratul ahzab ita ce mafi girman dalili a qur'ani na nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine cikin mukin annabawa, kuma babu wanda zai zama annabi bayan sa. Wani shi kamata mutum ya fahimta, babu wanda zai zama annabi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Zan zo mu ji me yasa na faɗi wannan kalmar da wannan sigar. yawa ma'ana la nabiyya ba'di ma'ana babu wanda zai zo ya zama annabi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a wannan matsalar muna da matsaloli da suka kai kamar shida da zamu tattauna akan su masu muhimmanci duk ba sa cikin littafin amma dai saboda alakar su da wannan mawdu'in kuma da muhimmancin sa naga ya kamata mu dauke su haka na farko mu dauki wannan ayar Allah subhanahu wa ta'ala ce ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin a qira'a biyuti dangane da lafazin khatam akwai qira'ar khatim khatim khataman nabiyyin ya zama da sigar ismu fa'il in an ce ismu fa'il ma'ana kamar shine yayi aikin ma'ana shine ya cika annabawa ma'ana daga kansa babu kuma wani annabi da zai zo ma'anar dai duk daya ce in an ce khatim dan an ce khatam bambancin na ma'ana zamu zo mu ji shi dangane da wannan qira'a ta farko ma'ana ayi ta biyu in an dauki na farko dai kamar yadda muka ji qira'an bi kasrita khatimun nabiyyin sai zama fa'ili ne na khatama shay'a fa huwa khatimuhu ya rufe abun kuma shine mai rufewa shine na ƙarshe ma'ana kamar shine ya rufe daga shi kuma babu wani wanda zai zo kuma haka din yake akwai qira'a ta fataha ita ce da mu karanta ita ce wannan qira'a mashhura da muke karantawa qira'ar hafsko yawa khatamun nabi khataman nabiyyin tunda dama khabaru kana ne sai zama walakin kana rasulullahi tunda dama cewa ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin sai ce me rasulullahi kaga bai ce rasulullahi ba ma'ana walakin kana rasulullahi ai kana huwa din shine ismu kana rasulullahi shine khabaru kana kuma mansubi ne kuma ma'tufi akan sa shine khatam shi ma sai zama wa khataman nabiyyin mun fahimci wannan yawa to wannan malamai sun ba da wajihi kamar uku dangane da ma'anar wannan wasu ce abinda ake nufi al-khatam shine kaman taba in an ce taba ana nufin stamp khatam yana nufin stamp in mutum ya rubuta takarda a office ai yana sa hannu sai kuma a buga mata stamp ko a kira shi stamp duk da dai hausance haka muke kiran sa turawa suna da iri biyu akwai wanda stamp da za a sa a pad da tawada a liƙa ko kuma abin da ake ce masa seal wanda shi ma matsa shi ake yake yin zane a jikin takardar ko mafi yawa ana kiransa wannan seal yawa to ko ka ɗauki wancan ko ka ɗau wannan ma'anar su ɗaya ta abin da ake so su yi ma'ana an gama yin abin da ake so a faɗa na saƙo kuma ga rufewa saƙon ba dama a ƙara wani abu a bayan wannan ina jin duk wanda ya rubuta kadda ai abin da yake nufi kenan ko yawa to malamai suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayinsa na babu wani annabi bayansa yana da wannan ma'anar cewa kamar shine sil din da aka sa aka buga a takardar manzanni da aka aiko cewa to daga shi fa kuma kofa ta rufe babu wani wanda zai zo da wannan ma'ana din wata ma'anar kuma shine khatam ma'anar zobe mun san zobe da ake sa shi a hannu yawa shi kuma in an dauki ma'anar abin da ake nufi da shi shine wannan dangane da manzanci yana nufin ado da falala da ƙarin matsayi bisa sauran manzanni din in aka kalli wannan ma'ana din ta zobe malamai sai suka ce wannan ma'anonin gaba ɗayan su kuma guda uku suna nan akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama din in an dauka da kasara cewa shine khatamin ko khatiman nabiyyin shine wanda ya rika ya rufe annabawa daga kansa babu wani to shi din ne in kuma aka dauki cewa da shi aka rufe takardar aiko manzanni aka sa stamp aka liƙa ba kuma wani bayansa shi ma haka din yake in kuma aka dauki shine adam manzanni wajen falala shine sama da su yafi su kyau da kawa da kuma daraja a gun Allah shi ma wannan ma'anar duk maganar khatam ta dauke shi mun fahimci wannan shine har malamai suka ce ma wannan ma'anar ta ƙarshe in an dauke shi da fataha din ma'ana wannan qira'ar kai ta fataha khataman nabiyyin za ta fi khatiman nabiyyin saboda wannan ƙarin ma'anar cewa akwai ƙarin falala ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan kasancewar sa da shi aka cika annabci. Naji mun gane wannan mas'ala ta farko kenan. Mas'ala ta biyu, shin mas'alar annabci me yasa aka karrara mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama shine manzo na ƙarshe, shine cikamakin annaba kamar yadda Bahaushe ke faɗi, dan ya bamu darasi tabbatacce wanda babu kokonto cikin sa cewa bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ba za a sami wani annabi wanda da gaske daga wurin Allah yake ba, yazo a bashi annabci ai commissioning din sa shi ma ya zama sabon annabi ne bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, babu wannan. To wasu mutane nan malamai suna cewa wasu afrad, nanti afrad wasu ɗaiɗaikun mutane daga cikin al'ummomi daban-daban ko kuma mazahib ko masharib, hanyoyi na tunani daban-daban, an samu waɗanda suke ganin shin annabci ana iya samun sa ne, ma'ana mutum aiki yake ya cancanci a bashi annabci ko ko annabci zaɓe ne. Ai wannan magana akwai ta agun masu ilimin aqida sun tattauna ko, to a wurin masu harkar falsafa wasu daga cikin su ba dukan su ba, shi yasa malamai suke so nan mutum zai faɗa ya dukka, kada ya ce dukkan masu falsafa a ba duka bane, wasu daga cikin su, kamar yadda wasu masu bin hanyar wuce iyaka a tsariƙun sufaye su ma wasu suna da wannan ra'ayi, su ma afrad ne ba kungiyoyin bane, balantana kace kungiya kaza ko hanya kaza ita ce mai wannan, wannan wasu jama'a ne aka samu daga cikin wannan masu irin wannan tafiya din, sai aka samu waɗanda suke ganin cewa ai annabci muktasab ne ba ikhtiyari bane. Me ma'anar muktasab? Muktasab shine abinda zaka yi aiki ka cancanci a baka, mun fahimci abin? Misali a ce idan ka kware wajen kokari da karatu to za ka sami wata daraja ta ilimi, ko idan ka kware wajen iya wani abu shi ma za a ambace ka a matsayin ka iya wannan abu, kuma za ka sami kokari. Haka nan idan ka dage wajen ibada wurin Allah subhanahu wa ta'ala kana bauta wa Allah za ka sami yarda abun Allah, Allah ya sa ka a cikin salihan bayinsa mutanen kirki, kaga wannan daraja ce mai tace muktasaba. Yawwa, to amma shin annabci a wannan layin yake ko ba a wannan layin yake? Ba a wannan layin yake ba. Idan ka bi Qur'ani ka bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, annabci zabe ne. Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata. Allah mu dike ba mu labari cewa shi ya san inda yake sanya manzancin sa, ashe ba wurin da mutum zai yi aiki a bashi manzo bane, ko yayi kokari yayi ta ibada har ya zama annabi. Duk ibadar mutum a duniya ba yadda za a yi ibadar da zai kai matsayin annabi, ko kusa ko alama ba zai yiwu ba. Don haka annabci zabe ne, Allah subhanahu wataala shi ke zabe. Don haka wasu mutanen suna cewa kamar da na ambata mana masu falsafa din nan da masu hanyoyin sufaye suna cewa akwai bi ashiya ilmiya wa ashiya amaliya da kuma isti'dadat wa mawahib fitriya, idan mutum yana da su wai zai iya zama annabi, agun masu falsafa da kuma masu waɗancan wasu kai daga cikin waɗancan hanyoyi kamar da na ambata mana na ɗariƙun sufaye. Misali irin su mazhabar masu ittihadiyya, mun san ittihadiyya ai, mun yi magana akan su kwanaki, su waye masu ittihadiyya? Masu aqidar komai ma Allah ne, komai duk abin da ka gani kawai ba komai kake gani ba Allah ne. To masu wannan aqidar suna ganin cewa idan mutum ya yi kokari shi ma zai iya zama annabi. Su Ibn al-Farid, Ibn Arabi duk sun faɗi irin waɗannan maganganun, bal da maganganu ma da suka fi irin waɗannan muni. Abin takaici za ka samu a yanzu waɗannan mazhabobin suna ɗan tasowa, suna dawowa a wasu garuruwa namu nan, za ka ji ana samu ana yin wasu wurare, ana samu ana halartar su, har ana halartawa maza su taki matan da suke so ba zancen aure, ana samun wannan ko ba a samu? Duk kuma da sunan addinin musulunci ake yi, a halatta zina, a halatta liwaɗi, a cewa duk ba komai kawai, domin duk abu ɗaya kawai kuke yi. Asalin wanda bai fahimci wannan fikirar ba ta samu asali ne daga waɗancan mutanen masu cewa ai kwanaki mun yi zancen cewa Allah duk abin da ka gani kawai Allah ne, da kare da alade da mai bauta a coci duk ɗaya ne kawai duk Allah ne ko mai ka ganshi shi yasa har Ibn Arabi ke cewa annabawa sun yi kuskure ga wasu abubuwa kuskuren su shine wani abu ne da kamar yadda suke cewa hajjaru wasi'an menene hajjaru wasi'an tahjiri shine ka matse abu ya zama kankani ma'ana wani abu ne mai fadi wai annaba suka zo suka matse shi bude kawai suka hana mutane sakewa fadin shine kawai kowa fanda kake gani duk abin da kake gani da mai magana da marar magana da mai hankali da marar hankali da ice da bishiya da komai da abin da dan adam ya saka da abin da bai saka ba kawai duk abu ɗaya ne ba wani wujudin banda wannan duk inda in an ce Allah to kowanne ɗaya daga cikin waɗannan kawai shine mun fahimci wannan abun haka suke nufi fa to wannan abun shi ya haifar da su ce kawai duk addinin ma da kai ba matsala suke a ganin su duk wanda da Yahude da Kirista da Musulmi da Bamajuse da dan Confucianism da dan Hindu da dan Buddha da dan traditional religion da dan komai da komai gaba ɗaya kawai abu ɗaya suke bautawa haka wannan aqida take shi yasa suka halatta cewa aure ba dole bane kawai domin duk abin da ka taka duk abu ɗaya ka taka kun fi shonan zancen wani abu in kana jinsa ba za ka iya karantawa ba daga littafin waɗannan mutane da in mutum ma ana bayyana irin wannan wani zai ce da Allah malam ku kyale wannan zancen ba shi da daɗin ji yau to ana faɗa ne don a tsorata ka kuma yadda wasu suke ganin ai sakaci a kyale wannan abun ya ci gaba ba komai kai kar ka zama cikinsu wannan harka ce ta fita daga addinin musulunci fita ta kwata-kwata duk wanda zai zo da irin wannan ya halatta zina ya halatta luwatsi bayan ƙuru-ƙuru ga nassin alƙur'ani ya bayyana mana hukuncinsu bal ya halatta maka ka bauta wa wani Allah kamar da suke cewa wai annabi Musa dan me ya hana ya kama gemun annabi Haruna ya jijjiga din nan wai yana masa faɗa ne me yasa za ka hana musu bauta ka hana su bauta wa dan maraƙi shi mai aiki ma Allah ne wai da annabi Musa ya dawo faɗan da yake wa annabi Haruna kenan haka Ibn Arabi ke faɗi a cikin Fususul Hikam kun ga wannan abubuwan suna da hatsari to abin da yake tambayi akai shine a yanzu wannan abun fa yana nan yana dawowa cikin musulmi a yanzu suna ganin waɗannan hanyoyin ai ba komai bane kuma sun sa wani mutumi a zatansu wai zai gafarta musu saboda ya riga ya tsallake shi ya riga ya yi wannan abun har ya zama abin da ya zama suna ganin ya zama Ubangiji zai gafarta musu zunubansu ta wannan hanyar ba ta da kyau muna roƙon Allah maɗaukaki ya tsare musulmi daga aukawa cikinta mu koma kan wannan abin da ya jawo wannan me yasa na shiga wannan maganar saboda yaddarsu da cewa annabci bai ƙare ba za a samu wani mutum ya zo ya buɗe baki ya ce shi ma Allah ya yi masa wahayi ya ce masa kaza muna fahimtar wannan da sun yadda da rufe waccan ƙofar to da ba za a samu wani rikicin ba yawwa matsala ta uku da za mu tattauna akwai hanyoyi kimanin guda hudu a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da annabi ya amfani da su wajen tabbata wannan aqida ta khatamun nubuwa ma'ana cewa bayansa babu wani annabi matsa hanya ta farko shine darbul amsal akwai wuraren da za ga yana buga misali kamar hadisin da yake cewa masali wa masalul anbiya wa masalul anbiya min qabli yace mithlu rajulin bana bina'an fa ahsanahu wa ajmalahu yace misali na da annabawan da suka zo gabani na ma'ana kafin ni in zaka iya kwatanta mu misalin da zaka dauka shine kamar mutum ne ya gina wani gida ya kuma kyautata wannan gidan ya kawata shi yayi kyau komai ya tuka a ginin nan illa mawdi'u labina sai wani wuri da za a sa bulo ɗaya kawai shi ya rage ba a sa ba yace mutane suka zo suna tsawafi suna kewayewa ma'ana ba tsawafin ibada ba suna wucewa suna leƙawa suna ganin gidan sai kai wannan gida ma ahsanahu ai wannan gida ko yayi kyau ƙurai ina ma an tike wancan gurbin bulo ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce ni ne wannan gurbin bulo ɗaya da ana cusa ni shikenan aka rufe gida yayi kyau gida ya kammala gida ya cika babu wani targade a cikinsa kun ga wannan ai misali ne bamu dan mu yadda da kuma mu dauki wannan aqida ta khatamun nubuwa cewa bayan annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani annabi shi sai 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 fa ana allabina wa ana khatamun nabiyyi haka yi nafsi a ciki ni ne wannan guntun bulan da ya rage kuma ni ne a cikamakin annabawa hanya ta biyu ikhbaruhu sallallahu alaihi wasallam bi maji'il kadhabin labarin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke bayarwa cewa a bayansa akwai wasu makaryata da za su zo wasu mutane za su zo su yi ƙarya cewa su ma annabawa ne kun ga wannan labarin tunda ya kira su kazzabin ashe ya nuna me ba annabawan ba ne ina fata mun fahimci abu wannan shi ma hanya ce ta tabbatar da khatmun nubuwa kamar yadda yake a wannan hadisin da ya zo mana bayan wannan aya ai kun ga ya ce wa qala sallallahu alaihi wa sallam innahu sayakunu ba'di kazzabuna thalathuna akwai wasu makaryata guda 30 za su zo bayana kulluhum yadda'i annahu nabiyyun kowanne ɗaya daga cikinsu yana da'awar cewa annabi ne shi ya ce wa ana khatamun nabiyyin ni ne cikamakin annabawa wala nabiyya ba'di babu wani annabi bayana in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga wannan ita ma hanya ce zan dawo mai magana akan wannan hadisin mu koma mu ƙarasa wannan hanyoyin guda hudu din da na ambata abu na uku ko hanya ta uku asma'uhu sallallahu alaihi wasallam sunayensa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kana jin su annabi sallallahu alaihi wasallam yana da sunaye ibn al-qayyim ya kawo a cikin zadul ma'ad ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana da sunaye sun kai wajen 200 dukan su suffofi ne na karama na daraja ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin su akwai wanda yake fadi da kansa yake cewa anal aqib al-aqib suna ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ma'anarsa kamar yadda annabin sallallahu alaihi wasallam da kansa ya fassara yake cewa al-aqibu allazi la nabiyya ba'dahu al-aqibu shine wanda babu annabi a bayansa mun fahimci wannan yau wannan hanya ce ita ma ta uku dan a ce asali al-aqib shine baya aqabahu ya bi bayansa al-aqibu wanda ya biyo baya kaga wanda ya biyo baya ashe shine a ƙarshe ko yau to shine ma'ana shi yasa sai fassara yace allazi la nabiyya ba'dahu hanya ta hudu ta tabbatar da khatmun nubuwa shine a cikin jumlar khasa'isin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abubuwan da Allah madaukaki yake bai manzon sa sallallahu alaihi wasallam da su a ciki yakan ambaci wani abu irin wannan kamar hadisin nan mashhuri da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa uqitu khamsan lam yutahunna nabiyyun qabil an bani abubuwa biyar da ba a bai wa wani annabi ba gabanina a ciki ya faɗi wasu abubuwa da ya faɗi nusirtu birru'ubi ko min masirati shahrin ya faɗi maganar an sanya ƙasa ta zama min wurin tsarki da wurin alwala a koyaushe to daga ciki ai ya faɗi kuma cewa wa khutima bi ar-rusul da ni aka cika manzanci wannan ma khassisa ce daga cikin khasa'isin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hali ne siffa ce ta tasa shi kadai nan yayi amfani da ar-rusul bai ce khutima bi an-nubuwa ba ko sai ce khutima bi ar-rusul an cika manzanni da ni ma'ana bayana babu wani manzo wannan Allah subhanahu wa ta'ala da yake Allah mai iko ne akan komai la'alla ya hangi ya san kuma da ba wai la'alla ba la'alla sababin kai ne nake nufi la'alla sababin da yasa abun ya zama haka shine kasancewar Allah ya san wasu za su zo daga baya masu san su sami kofa na cewa akwai wani wanda zai zo da annabci bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sukan ce ai Allah a Qur'ani cewa walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin bai ce wa khatamal mursalin ba wasu suke cewa za a iya wai annabci aka rufe amma manzanci yana nan za a iya samun wani ya zo ya ce shi ma manzo ne daga baya shine malamai suke ba su raddi daga ciki kasancewar tsakanin manzanci da annabci bambanci ne na umumi da khususi mutum ba zai zama manzo ba sai dama shi annabi ne ko ashe kenan dama a ce an rufe annabci ba a rufe manzanci ba wannan ta tashi ba ita domin duk manzo da ka gani annabi ne amma ba dukkan annabi ne manzo ba to tunda ko aka rufe mafi kasan kofar farko wanda sai an wuce ta aje ga babbar in aka rufe ta za a samu babbar shikenan wannan magana ta tashi sannan kuma ga wannan nassin hadisin cewa khutima bi ar-rusul annabi sallallahu alaihi wasallam ya nassi akan cewa da ni aka rufe manzanni ashe kenan babu wani manzo da zai zo bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Waɗannan hanyoyi guda hudu kenan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi amfani da su wajen tabbatar da aqidar nan ta cikamacin annabawa. Mu koma kan wannan hadisi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa sai kunu ba'di kazzabuna salafu. Akwai riwayoyi da suka zo, wasu sun ambaci 70, wasu kuma suka ambaci 27, akwai mata guda 4. Wannan hadisin isnadin sa jayyid ne, Ahmad ya ruwaito cewa wasu masu ƙarya za su zo su yi da'awar annabci a bayana su 27 ne akwai mata 4 a cikinsu. To waɗannan malamai suka tattauna akan wannan cewa wannan nassin me ake nufi. Wasu suka ce abinda ake nufi da 30 ɗin nan irin cikan lamba ne a cike ko a faɗi lambar da tafi kusa da kasarin da aka faɗa, mana ai 30 tafi kusa da 27. Yau shi yasa ya zo a wani nassin cewa qaribun min 30, kusa da 30. Wasu suka ce 27 ɗin can shine mai ƙarfi ta ɓangaren adadi, duk da wannan yafi inganci ta ɓangaren isnadi. 27 kaga kusa da 30 ne, don haka in an ce 30 ma kamar approximation ne ake nufi, ma'ana kamar a ce ne a kusa da 30 ɗin dai, ma'ana 30 ɗin cikewa aka yi, amma asali 27 ne. Wasu wanda suka ce suka kawo riwaya 70 kuma malamai suka bata tafsirin cewa su 30 ɗin nan ana nufin waɗanda zai zama suna da shauka, suna da shubuha, suna da tasiri akan mutane har za su shahara, suna da kalma har mutane ma za su sami su bi su. Amma 70 yana nufin adadin wanda za su zo kawai mujarradin su faɗa, ko da ba wanda ya bi su. Mun fahimci wannan bayani? Yawwa. Shi yasa daga cikin abin da kamar da Ibn Hajar ke kawowa a cikin Fathul Bari, ya kawo wasu daga cikin waɗanda aka samu. An samu mutum biyu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tun da ransa da suka yi da'awar annabci. Na farko akwai Musailama. Mun taɓa zancensa a nan ko? Musailama al-Kazzab. A yamama a sakamakon yaƙi da shi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu, sayyidina Abubakar ya kafa rinduna, aka je aka yi yaƙi a yamama, al-yamama, saboda a yaƙi Musailama al-Kazzab da mutanansa waɗanda suka yi ridda suka bi shi a cewa shi ma annabi ne. Akwai al-Aswad al-Ansi, shi kuma a Yaman. Al-Ans ƙabila ce mashhura har yanzu a Yaman, akwai mutanen da ake cewa al-Ansi. Na uku akwai wata akwai abin nan wani Tulaiha ibn Khuwailid al-Asadi. Akwai wata mata ita ma da ta zo ta ce ita ma annabiya ce, sunanta Sijah at-Tamimiyya, daga ƙabilan Banu Tamim. Shi wancan al-Aswad al-Ansi an kashe shi dab da rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ma'ana kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu an kashe shi. Musailama kuma a zamanin Abubakar aka kashe shi. Wannan Tulaiha an ce ya tuba a zamanin Umar ibn al-Khattab har ya rasu, ma'ana ya tuba ya koma musulunci har ya mutu a zamanin Umar, shi Tulaiha wannan na uku. Ita ko Sijah ita ma an ruwaito cewa ta tuba ta koma musulunci bayan ta kafirta. To akwai kuma daga baya an samu na biyar a zamanin khalifancin Yazid ibn Muawiya, lokacin da aka kashe al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu an, lokacin da aka kashe shi al'umma hankalinsu ya tashi akan an kashe jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To sai aka samu wannan mutum sunansa al-Mukhtar ibn Abi Ubayd al-Thaqafi, shi kuma sai fito yace shi yantasiru li ahli al-baiti. Shi aikinsa shine ya zo ne dan ya kwato haƙƙin ahlul baiti da zalunta su da aka yi, har ya sama ƙungiyarsa suna at-tawwabin, masu tuba, ma'ana a madadin al'ummar duniya za su tuba ga Allah cewa an kashe jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To shine ya bi duk wanda yake da hannu a kisan Husaini a lokacin nan, wanda dai aka samu iko a kansa sai da ya kakkashe su. To mutane kuma suka goyi bayansa sosai, ya samu abin nan goyen baya mai ƙarfi. To daga baya sai ruɗin shaidan ya zo masa ya fara ba mutane labari cewa jiya mala'ika Jibril ya zo gunsa sun tattauna, har ya zo masa da aike daga Allah subhanahu wataala. Shikenan sai malamai ku suka ce a wannan zindiki ne, babu mai da'awar annabci bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ba mai kafirci ba. Ina fatan fahimci wannan. Shi ma wannan aka yi yaki tasa ta kare. An samu wani kuma har yanzu al-Harith al-Kazzab, shi ma yana da cikin waɗanda suka yi da'awar annabci a zamanin Abdul Malik dan Marwan sannan a zamanin khalifancin Banil Abbas an samu adadi mai yawa da yawa sosai sannan abun kuma bai tsaya ba ya ci gaba lokaci lokaci duk wanda yake ga yayi ibada haka mai yawa yana jin alamar salahi a zuciyarsa in Allah bai taimake shi ba shi dan yarin jaye shi sai kaga ya fitowa cewa mutane ai shi ma an masa wahayi shi ma an aiko mala'ika Jibril ya ce masa kaza ya ce masa kaza kuma ya ga yawa mutane su zo su bauta Allah ta hanyarsa shikenan sai wannan rikici ya zo har zuwa zaka iya cewa na ƙarshe da aka samu wanda mutane suka fi sani shine Ghulam Ahmad Mirza wanda aka same shi a Pakistan yawa wanda ya da'awar shi ma annabi ne kuma a lokacin daular Birtaniya ta taimaka masa dan ita har zuwa yau din nan su suke gudanar da taimakon wannan sabon addinin nasa na wannan mutumin da ya zo da wannan annabci din sabo yace ai shi ma annabi ne bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa aida ma khatamun nabiyyin zobe ake nufi zobe ko adan ake nufi amma ba a kare ba wani ma zai iya zuwa ya ce saboda shi dama ba balarabe bane da ya samu fassara guda ɗayan sai ya rike ta yace ba wata kuma banda ita alhali larabawan sun san yaran su ba haka yake ba yau kuma sannan ga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar da cewa babu wani annabi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai rubuce rubuce da aka yi da yawa akan wannan bawan Allah din har malaman duniya sun yi taro sun ittifaki akan kafirta shi da duk mai binsa yau kuma har zuwa yau haka aqidar yake duk wanda yake ma da wannan aqidar ko Umar ba a bashi visa ya shiga indai har zai rubuta cewa shi dan Qadiyaniya ne sunanta kenan da ma tafiyar Qadiyaniya yauwa saboda me duk wanda zai yadda cewa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai wani manzo ko akwai wani annabi to hakika ya fita daga wannan addinin nasa dai na Muhammad sallallahu alaihi wasallama da yazo da shi yauwa ina fatan fahimci wadannan bayan nan akwai wani kuma da aka samu shi ma daga Pakistan bayan wancan shi ma yazo yayi wannan irin da'awar duk da dai bai samu karbuwa irin ta wancan din ba kuma la'alla kowanne gari ma kila ka iya samun wani mutumi da zai ko gunzi abin da zai gusar da hankalinsa kuma ya zo ya yi irin wannan da'awa din bai gushe ba ana iya samu daga lokaci zuwa lokaci amma dai a dunkule hukuncin irin waɗannan abubuwa shine kafirci ne kamar da zamu zo mu ji mas'ala ta hudu cewa khatmun nubuwa huwa khatmul wahyi rufe annabci rufe wahayi ne rufe annabci rufe menene rufe wahayi ne ma'ana kamar yadda babu annabi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to babu kuma wahayi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani da zai ce an masa wahayi wahayi wanda za a turo mala'ika a ce ga sako ku zo ku bautawa Allah ga wani abu ko a turo musamman mala'ika Jibril a ce ya zo mu mutum to bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wannan don haka famanidda'a annahu yasma'u kalam Allah duk wanda ke da'awar cewa shi yanzu zancen nan yana jin zancen Allah Allah ya ne masa magana a yanzu bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace faqadidda'a annahu yuha ilayhi to yana da awani cewa ane masa wahyi wa inna haqiqata sama'il wahyi jin wahyi ko haqiqanin sa a ce mutun ya ji wahyi ya ji maganar Allah hiya haqiqatun nubuwa babu wani abu da ake ce ma annabci banda wannan dan haka ko mutun bai yi da awar laqabin annabcin ba sai ya ce an masa wahayi kuma Allah ne ya masa magana to ya yi da'awar annabci kuma ya yi da'awar wahayi kuma kafirci ya zo Allah ya tsari matsala ta biyar annan di'a alwahayi da'awar wahayi kufurun kafirci ne ka da'awar nubuwa kamar da'awar annabci lisababain saboda sababi guda biyu ko saboda dalili guda biyu me yasa za a ce wanda ya da'awar wahayi yanzu ya kafirta na farko akwai abubuwa biyu na farkon shine adamu tasdiqi bi khatmin nubuwa ko duk mutumin da yace shi ma an masa wahayi to bai gaskata maganar khatmin nubuwa ba khatmin nubuwa kuwa rukuni ne babba a wannan addinin tilas mutum ba zai zama musulmi ba sai ya yarda babu wani annabi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe idan mutum yayi da'awar wahayi to yayi da'awar annabci kuma ya ƙaryata kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallama annabin ƙarshe abu na biyu alkadhibu ala rabbil alamin ƙarya ga Allah domin in yace Allah yayi masa magana za a ce me yace maka duk abin da zai faɗa ku ƙarya yake to yi wa Allah ƙarya ku menene shi kansa ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله فكاغو أن هذا الانسكين أبنا كو مسألة شدة يو سينة شيء وهذا هو الكفر وأن كو سينة كافر شيء مسألة شدة أن ختم النبوة لا يعارض لا يعارض نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام في آخر الزمن wannan maganar ita nake nufi dazu da nake cewa babu wanda zai zama annabi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ake nufi da wancan la nabiyya ba'di wannan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shine annabin karshe ya zamu yi da shi in muka ce muka tuno hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma shi da kansa ya ba mu labari cewa annabi Isa dan Maryam kafin tashin kiyama zai zo zai dawo wannan duniya din Allah zai sauko da shi daga sama kuma sannan aka faɗi abubuwan da zai yaktul al-kanziz wa yad'u al-jizya zai dauke jizya cewa kafiri ya bada jizya a bashi wannan hukuncin za a dauke shi da umarnin Allah kuma a ƙarƙashin shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasu malamai sai suka ce to ya za ku zo ku ce mana babu annabi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan gashi ba malamai bane kai wasu ƴan hayaniya zan ce ƴan rudani masu kawo shubuhi duk shi ya za ku fito wannan bayan gashi an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi Isa zai dawo to wai dan su tabbatar da wannan sai suka ƙaryata dawar annabi Isa haka wasu suka shiga wannan rudani bayan ko wanda ya faɗi wancan labarin shi ya faɗi wannan labarin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya ga mana shine annabin ƙarshe kuma da ya ga mana annabi Isa zai zo daidai ne sai mu ce shikenan ƙarya kake yi kai annabi a'a sai mu ce abinda ake nufi anan shine kaza abinda ake nufi anan shine kaza shikenan magana sai ta zauna yadda take naka abinda ake nufi malami suka ce wannan baya rusa magana cewa annabi Isa alaihi salatu wasalam zai dawo fi akhir zaman fa inna nubuwatahu kanat qabla nubuwati muhammadin sallallahu alaihi wasallam abubuwa guda biyu ne domin shi annabcin sa dama ya tabbata kafin annabcin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kage kenan dawowarsa ba za ka ce lokacin da ya dawo shikenan an rusa matsayin annabci ba naka to idan ko yana matsayin annabcin sa yana nan ina magana cewa wani annabi sabo yazo babu ita dama annabi ne yana nan kafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kuma yazo suka hadu suka yi zamani daya da wani annabin ya dawo a zamanin sa kamar yadda a tarihi an samu wasu annabawan da suka yi zamani daya da wasu annabawan kuma wannan annabcin dayan bai rusa annabcin dayan ba suka zauna tare mun fahimci wannan abu da haka rikici ne kawai na rashin fahimtar nassoshin Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na biyu kuma zai yi aiki ne idza nazala fannubuwatu sabiqatu mulazimatu la na faɗi wannan walakin ya'ti mu'minan bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam zai zo yana mai imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hakiman bi shari'atihi zai hukunci kuma da shari'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka kaga a ce kenan in sunan annabci da ma yana nan tare da shi to ba sabon annabci ne ya tsuru ba mun gamsu da wannan aiko in kuma yazo tunda ba sabon annabci bane da wacce kuma shari'ar zai amfani da shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ashe kenan babu sabon annabci inda sabon annabci ne za a samu sabon annabi sabuwar shari'a to ba sabon annabi bane tsohon annabi ne kuma shari'ar da ta zo da ya samu ta lokacin ita zai amfani da ita don haka mutun ne kawai yazo annabi ne ya dawo bayan Allah madaukaki ya daukake shi kuma ya dawo dan ya ƙara cika manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ƙara sa wani abu tare da shi mun fahimci wannan yau to wannan masaloli kadan kenan daga cikin abin da naga malamai sun ambata dangane da aqidar khatmun nubuwa Allah ta su yi mana fa'ida mu koma kan littafin yace wa fi sahihi ƙari dai akan wannan khatmun nubuwa din daga cikin ƙarin hadisan suna da yawa sosai da suke magana akan annabi sallallahu alaihi wasallam shine annabin ƙarshe وفي الصحيح أتكين صحيح البخاري قوله لعلي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ياتي وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي لند من ذن الله صلى الله عليه وسلم يفتأ زوا يكين تبوك ba a taba yin yakin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita ya bayyana inda za a je kuma aka tilasta wa kowa shari'ar musulunci ta dora wa kowa sai ya fita sai yakin Tabuka kafin nan duk yakin da aka yi Annabi sallallahu alaihi wasallam ma baya fadar sunan sai dai ya fadi sunan wani wurin daban in za a yi kudu sai ya ce arewa za a yi in za a yi yamma sai ya ce gabas za a yi saboda ya badda bami da kafirai amma yakin Tabuka sai dai ya fada kuru-kuru Tabuka za a tafi kowa ya shirya kuma ba a sauke wa kowa ba kowa sai ya fito to lokacin da aka fita gaba daya maza duk da suke Madina duk wanda yake da damar tafiya ya tafi banda munafikai da waɗanda suke da uzuri da kuma waɗanda suka tsaya ba uzurin kuma ba munafikai bane hukunci wani daban ya hau kansu su Ka'ab ibn Malik kenan da shi da ƴan uwansa su biyu suka zama su uku yadda daga baya suka zo kuma Allah madaukaki ya gafarta musu wa ala salafati alladhina khulifu yawwa to lokacin da wannan jama'a duk suka fita suka bar Madina Ali radiyallahu anhu sai ya taho gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hawa yana zuba a fuskar sa yana cewa ya rasulullahi ya zaka ja mutane kowa ya tafi ka bar ni a cikin mata da yara domin annabi sallallahu alaihi wasallama da zai fita ya bar shi ne a matsayin mai kula da garin Madina mun fahimci abin a matsayin shugaban da zai kula da gari don ba a tafiya a tsarin shugabanci shugaba baya tafiya ya bar gari kuma ya zama cewa bai wakilta kowa ba a kasar Satilas ne ya ce to wani kai ne a madadina har in dawo to duk tafiyar da zai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kan yi wannan wata nan ya zabi wannan sahabin wata ran wannan sahabin wata ran wannan sahabi ba iya Aliyu kawai akan zaba ba amma a wannan na Tabuka shi aka zaba to da ya biyo shi yana wannan kamar complaint cewa ya za a banni daga ni sai mata da yara to shine annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ga masa wannan magana sai ya ce amata ruba an takuna minni bi manzilati haruna min musa shin kai baka yadda ka zama dangane da ni matsayinka ya zama kamar matsayin haruna da annabi musa ba ma'ana kamar kai ne mai matsayin annabi haruna baka yadda ka hakura da wannan matsayin ba to shine sai ya murna ya farin ciki kuma ya daina damuwar ya koma ya rike wannan aiki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi ina fatan fahimci wannan sai ce illa annahu la nabiyya ba'di sai dai kuma babu annabi bayana ma'ana kenan Ali ba annabi bane nassi kuru-kuru mun fahimci wannan yau kuma yana ga maka cewa to duk da fa wannan aikin ya zo za a baka wannan kular to fa kai ba annabi bane bayana babu wanda zai zama annabi to wannan mas'ala ko in ce wannan hadisi yana cikin hadisai manya-manya da masu shi'a suke riko da shi sosai a matsayin cewa wannan nassi ne kuru-kuru akan cewa Aliyu ne khalifa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me za ku ce akai me amsa da gaske ne wannan haka yake za a kafa hujja da wannan a matsayin cewa Ali ibn Abi Talib bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan shine khalifa musulmi ya isa dalili an kace a za a kawo hujja ne na'am me dalili me za ka kawo na raddi babu wani ka kawo duk a ce da an kawo muku wannan hujja sai ku yadda to ku kare na'am na'am yawwa saboda dama ana sa wasu kafin su dan haka wannan amma ba a ga wasu wannan lafazin ba cewa manzilar Haruna min Musa na'am aiwa It was not Harun that replaced Musa after his death. This is one. Ma'ana ba annabi Haruna ne ya maye matsayin annabi Musa bayan annabi Musa ya mutu ba. Domin annabi Haruna ya riga annabi Musa mutuwa. Tun ate sai da ya mutu sannan annabi Musa ya mutu. Amma dama shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wacce yake nufi ba ta maganar mutuwa bace. Yadda in ba haka ba me yasa ya kawo kiyasin? Ba za ka ce ya kawo kiyasin ba shi da wuri ba ko ya kawo kiyasin ne saboda yawwa lokacin da annabi Musa zai je miƙatin ya hadu da ya gana da ubangijinsa wa ya dora ya kula masa da mutane annabi Haruna ko yawwa to irin ta ce kawai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ba magana ce ta inna mutu kai ne shugaba ba kun fahimci wajen kiyasin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine zan tafi wani aiki shi ma na addini to ka tsaya mun ka rike mutanen nan musulmi al'ummar musulmi suna hannunka kuma haka annabi Musa lokacin da zai tafi miƙati ya gana da Ubangiji sai ya sa annabi Haruna ya kula da su kasi wani abu marar kyau kaga shine shugaba a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana dawowa magana ta kai ina fatan fahimci abu yawa dan haka ashe ba wancan kiyasin bane don annabi Haruna kamar da wannan ya faɗa cewa ya riga annabi Musa ma rasuwa dan haka ashe ai hujja da wannan a matsayin khalifanci babu falalace da daraja da take nuna cewa Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu babban mutum ne a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma duk musulmi dole ya yarda da wannan yawa Ali ibn Abi Talib babba ne a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine na hudu a daraja bayan Abu Bakar sai Umar sai Uthman sai shi a lokacinsa duk duniyar musulmi ba wanda ya kai shi daraja a gun Allah da nassin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shi sulkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana auren Isa Fatima wanda yafi so kun ga ashe kenan babban mutum ne amma maganar cewa shine zai zama khalifa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da nassi irin wannan ba ya nuna haka na fata mun fahimci abu kuma sannan dama akwai wasu dalilan dai amma dai wannan baya da karfin da zai nuna wannan mas'ala tayi yace wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fi hadithid dajjal ahadin hadithin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake tsoratar da musulmi akan dujjal yana cewa wa ana khatamun nabiyina wala nabiyya ba'di ni ne cikamakin annabawa babu kuma annabi bayana yace wa gaida zalika da makamancin waɗannan hadisai suna nan da dama na tabbatar da annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa bayan sa babu wani annabi din shi yasa malamai suka yi ijma'i akan cewa duk wanda yayi itikadin cewa shi annabi ne ko kuma wasu mutane suka zo suka yi masa da'awa cewa kai annabi ne fa kabila sai ya yarda da hakan to da shi da duk wanda ya bi shi akan wannan ya yarda da haka a hukuncin malamai sun kafirta saboda wannan matsayin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa babbar daraja ce duk wanda ya ce zai zama annabi bayan annabi to rusa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake so yi rusa daraja manzon Allah ko menene kafirci dan haka mutun ya kiyaye kada a fada irin wannan yanayi mummuna wanda zai sa mutum ya fita daga hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da mutum zai yi da duk wani matsayi da zai samu a duniya to ahir ya rika tunanin cewa zai matsa zai kusa zai samu daraja irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan a dan adam dai babu wanda yake da wannan baiwar da zai samu wannan abun banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku duba kai ko a aikin ladan da yake samu ko kusa ko alama ba za a hada da na kowa ba a halicci dan adam din da yake samun ladan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake samu ba ai kun san hadisin da ya gaya mana cewa duk mutumin da ya kira zuwa ga wata shiriya to yana da ladan wannan shiriyar in yayi aiki da ita yana kuma da ladan duk wanda ya shiryu da wannan kiran da yayi ladan wannan wanda ya shiryu da wannan kiran da yayi to za a dauki ladansa sai a bashi har zuwa tashin alkiyama yanzu mu kwatanta daga nan tukunan ku gani in kai mai wa'azi ne ka tashi ka je wani gari kai wa'azi Allah madauki ya shiryar da mutane suka shiryu da wannan wa'azi suka rika aiki da abin da ka gaya musu to duk ran da wani ya aiki da wannan abin da ka faɗa za a dauko ladan da ladansa a bashi sannan kuma a dauko wannan irin ladan sai kai ma a baka ma'ana lada biyu ake warewa akan wannan abu a ba wanda ya aiki saboda ya aiki a ba wanda ya wa'azi saboda ya wa'azi an yi aiki da wa'azinsa kaga idan dan adam malami zai samu wannan ai sai ya gamsu da wannan ya hakura ba zai harari ta manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ko saboda me ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga kansa har zuwa tashin alkiyama duk wanda yace la ilaha illallah muhammadur rasulullah ya karanta qur'ani ya bada zakka ya salla ya azumi duk ladan da zai samu sai an ba annabi sallallahu alaihi wasallam irinsa kaga ashe kenan wanne aiki za ka yi har ya zo din kuma ya kamo nasa ai ba zai yiwu ba ina fatan mun fahimci abu ba ta lokaci mutum zai yi don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam darajarsa ta wuce a yadda mutum yake kwatantawa kuma hakika bayansa babu wani annabi kuma kafirci ne a yi itikadin cewa akwai wani wanda zai zama annabi a bayansa Allah ke shi mu daga aikata kafirci sai kuma lokacin mu zai tambaya ta gaba wa alaikum salamun sunna su ne ai na faɗa qadiyaniya ba qadiriya ba qadiyaniya ake ce musu na'am in the nation of islam ko su ma suna da wannan da'awar cewa Elijah Muhammad annabi ne. Shi yasa malamai da yawa sun bayyana su ma duk wanda ya dauki wannan akidar ya kafirta. Shi yasa suka ta kokari dan yana cikin hanyoyi ne da dama aka yi amfani da su musamman su The Nation of Islam lokacin su Malcolm X bai tafi da wannan ra'ayin ba kuma ya yi ta kokarin ya jawo su su fita daga wannan harkar amma su Elijah Muhammad din aka ruda shi kuma ya tafi ga wannan ra'ayin cewa eh lalle shi annabi ne dan da irin su Malcolm X suna kan wannan shi ma da ya je haji Allah ya taimake shi ya tuba da aka yi masa bayanin musulunci ya fahimta wato wata fikira ce da ta samu a America lokacin da aka samu bakaken fata wanda ake ce ma African Americans ko suka rika shiga musulunci adadi mai yawa to sai aka samu wannan makircin aka cusa cikin su aka samu wani aka gina daga cikin su ya tashi ya zama mai magana karbabbiya a cikin su kuma mai hali mai kyau haka ya fara jama'a da yawa suka bi shi shikenan kawai sai bi wata sai gashi ana da'awar kuma yana da'awar annabci sai zama kuma wasu suna yarda da wannan wasu suna musu har zuwa yanzu masu bin wannan harkar The Nation of Islam suna da wannan aqida sai waɗanda Allah madauki ya taimaka suka fita in ka sami maganganun irin waɗanda suka shiga cikin abun suka kuma fito suka san shi suka yi wa'azi akai kamar irin su wannan namanta ya sunan shi wannan yana da lectureship da yawa a Australia na'am ba Ahmed Didet ba Khalid Yasin ne Khalid Yasin nake son faɗa yana da lectureship sosai da ya bada labarin asalin fikirar yadda ta faru da yadda Elijah Muhammad ya zama abin da ya zama da su Malcolm X mai suka yi da kuma su suna yara da suka shiga harkar kuma Allah ya taimake su daga baya suka bari yanzu yana da shekara ya kusa 60 yake bada waɗannan labarai don haka duk su ma suna cikin wannan layi din shi yasa idan malamai suka ce wancan 30 da ake faɗa ana maganar waɗanda suke da shauka ne har suka yi tasiri dancan su ya yaɗu a cikin mutane amma in ba haka ba adadin ya fi haka dan har yanzu wanda za su ce ga wani nau'i na ibada an musu wahayinsa da mala'ika ne ya zo da shi adadin yana cikin waɗannan abubuwan ko mutum bai ce annabci aka bani ba ya ce kawai an masa wahayin wani abu kuma ibada ce abautawa Allah da shi yana cikin wancan abu Allah kiyaye na me to ni ban san na gani dai a internet an ce ga wani yaro an nuno hoto an ce a Lagos ko a Lagos an haife shi ya fito da Qur'ani wani abu ne da ba abin da zai hane faru na farko ikon Allah ya wuce duk abin da ke tsammani kuma shi wannan baya nufin shikenan sai a ce wannan yaron gashi ya zo da wahayinsa ya zo da Qur'ani ai da sai ya zo da wani littafin daban kuma ya ce daga Allah yake amma Qur'anin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi haka maganar annabci ta tashi ba ita ce ba ne kawai dai wani abu ne na mamaki wannan fa ina faɗan abin ya faru hakikatan to wani abu ne na mamaki da Allah ya so ya faru idan har ana cewa wasu sun musulmi ta ko to ban ni dai ban ji wanda ya ga abin hakikatan ya ji ba kowa cewa yake ya gani a internet sai jaridu to Allahu alam amma faruwar sa dai baya soke maganar khatmun nubuwa yau shikenan abinda ke da alaka da wannan darasin namu kenan a cikin labarin ko to mun kare shi insha Allah na'am mu je tambaya ta gaba akwai lokaci a tsaya haka tayyib to insha Allah darasin mu na gaba sai mu tashi kan wabi ma za ka tsa nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai wanda makon da ya gabata ya kawo mana tambaya akan maganar annabi Isa ko akan hadithin shafa'a ko kuma ta shi masu yantina wani ya yi tambaya makon da ya gabata a nan area ko yana nan yau bai zo ba yana tambaya kan wai a ce annabi Isa yana cikin waɗannan ulul azmi wanda wannan abun ya faru gare su mutane suka zo gare su suka ce su zo su shafa'a suka ce a'a wato abin da ya jawo har ya sa mana kokonto sigar tambayar tasa sai ka ɗauka kamar ya karanta wani abu ne cewa babu annabi Isa da kamata ya ce shi ko annabi Isa alaihi salatu wassalam wannan tambaya da za a yi masa ran tashin alkiyama ya za a yi masa wannan tambaya bayan ku sai da aka dauke shi ne wannan abu ya faru na cewa an mai da shi dan Allah ai shine abin da ya jawo masa wannan tambayar ko yawa to da haka ya tambaya da Allah da saki amma yana nan a cikin wannan hadisi na sahih muslim da annabi isa a ciki kuma dukkan annabawan ai mafi yawa wasu dama sai bayan su ne Allah madauke ba su labarin me ya gudana kaman shi Allah ne zai ba shi labarin cewa bayan ka baro duniya ga mutane can suna kaza suna kaza kuma Allah zai tambaye shi maran tashin alkiyama cewa a anta qulta lin nas ittakhizuni wa ummi ilahayn min dunillah shi wannan za a tambaye shi dama dan kafa hujja akan mutane kuma a barrantar da shi a kubutar da shi a gaban mutane cewa shi fa bai bada umarni ba kaga Allah riga ya san wannan din to amma kasancewar su abinda suke waɗannan annabawa gaba ɗaya da aka tambaya kowa so yake tunda maqamin maqami ne na tawassuli maqami ne na ka zo ka shige gaba a madadin al'umma gaba ɗaya ka roki Allah to akwai buƙatar ka ga cewa baka da wani burbushin wani laifi da zai sa a dawo da kai baya ko kaga ashe wancan annabi Isa alaihi salatu wasallam duk da cewa ba shi ya bada umarni a ce masa da ba ba shi ya bada umarni a ce masa Allah ba bai ma san an yi ba duk da haka zai ji tsoron kada Allah ya masa fada kai wato kai har ka isa ka zo ka ce kaza da kaza misali sai yake ganin ya kamata wani yayi wanda ba shi ba shi tunda an yi wannan abun tare da shi wannan abun yayi masa nauyi har ya je gaban Allah sai ya Allah ai wa mutane hisabi ta bangaren tawazu'un su shi yasa har annabi Ibrahim zai ga kamar ya ƙarya ba ƙarya bane malamai sun yi bayani abin da ya faru dan haka dukan su suna nuna matsayin su ne cewa akwai wani burbushi na wani abu da zai hana su amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba shi da wannan abun ba wani abu da zaka ji an ce ga annabi sallallahu alaihi wasallama da yayi kaza da bai kaza ba ko har ya tafi da shi a matsayin nadamar kaza kamar da wadancan aka samu su sun babu shi tare da shi shi yasa da aka gogun sa yace wa anna laha yace eh ni ne da wannan abun kuma yaje yayi wannan ceto Allah subhanahu wa ta'ala kuma zai gudanar da abin da zai gudanar a bayan wannan ina fata mun fahimci abu da aka annabi Isa yana ciki alaihi salatu wassalam to Allah ya samu dace muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana fahimta ya ƙara mana ilimi mai amfani ya ƙara mana tabbata akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya taimake mu ya taimake mu ya taimake addinin mu ya tsare mana shi ya tsare mana rayuwar mu Allah subhanahu wa ta'ala biya mana buƙatun mu na alheri duk abin da muka sa a gaba na alheri Allah subhanahu wa ta'ala biya mana da ƴaƴan mu da matan mu da ayyukan mu Allah ya sa albarka a ciki baki daya duk wanda yake da wata damuwa tsakaninsa da kansa tsakaninsa da wani nasa Allah madauki ya yi masa wannan damuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kuma kwanciyar hankali Allah ya tsare mana wannan ƙasa Allah ya kawar da duk abin damuwa a cikinta da tashin hankali abubuwan da suke faruwa a wurare daban-daban na irin wannan abubuwan tashin hankali muna fata Allah madauki ya dakatar da su Allah ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali ya ƙara mana haɗin kai dukkanmu mu zo muna son junanmu Allah hada mana zukatanmu akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'ana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.